إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a cikin wannan bagire mai tarin albarka a galkashin wannan masallaci Masjidul Shafi'i a wannan unguwa ta Sura Bildi domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. A yau muna ranar Juma'a wanda ya daidai ga 7 ga watan 2 hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 1 ga watan 8 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025. Za mu tashi a harkon suratul tahrim, wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات
a kamar yadda muka saba kowace sura kamar mu shiga tafsirin ta muna yin shinhida abinda ya shahi wannan sura. Haka ita ma suratul tahrim za mu yi kokari mu dan yi shinfida abinda ya shahi ita wannan sura. A na farko dai ita wannan sura ana ce mata suratul tahrim, wannan shine sunanta wanda ta shahara da shi a cikin littattafai na tafsiri da kuma litattafai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana ce mata suratul tahrim saboda a farkon suran aya ta farko Allah madaukakin sarki ya jama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin cewa bai kamata ba ya haramta ma kanshi abinda Allah madaukakin sarki ya halatta mushi saboda neman yardan matan shi. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya bude ayat da wannan magana. Anan malamai suka sanya ma wannan suran suratul tahrim. Wannan shine abinda al-Imam Fairuz Abadi ya tafi a cikin littafin shi Basairu Dhawit Tamyiz. Haka wannan surai sura ce wadda ta sauka a garin Madina, sura ce wadda dukkanin malaman tafsiri sun tahi akan cewa sura ce wadda aka sabkar da ita bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina. Wanda suka tafi akan cewa wannan sura ce madaniya akwai al-Imam al-Mawardi da Ibn Athiyya da Ibn al-Jawzi da al-Imam al-Qurtubi da al-Imam al-Biqai, dukkaninsu wa'annan malaman sun tafi cewa wannan sura ce wadda ta sauka a garin Madina. Amma al-Imam as-Suddi ya hakaito wata magana daga al-Imam Qatada, wadda al-Imam Qatada yana ganin ita wannan sura tun daga aya ta 10 har zuwa ƙarshen sura abu ne wanda ya sauka a garin Makka. Al-Imam Qatada yana ganin suran daga aya na 10 zuwa ƙarshe sura ce abu ne wanda ya sauka a garin Makka. Amma dai mafi ingancin magana abinda ya fi shahara a wajen malaman tafsiri shine cewa sura ce wadda take madaniya. Wannan kuma suran tana da ayoyi kamar ƴaƙuwarta da ta wuce, tana da ayoyi guda 12. Haka wannan sura kuma tana da wata manuha da take so ta tattauna a kan shi, abinda ake cewa maqasidus sura. Yana daga cikin manufar ita wannan sura shine ad-da'watu ila iqamatil buyuti ala ta'zimi hududillah. Shine suran ta yi kira ga cewa a gina gidajenmu da muke rayuwa a cikin su, da mu da matanmu da familinmu. To suran ta yi kira da cewa a gina wa'annan gidajen da girmama dokokin Allah. Sannan suran ta yi bayanin cewa duk abinda yarda Allah ne to shine ya kamata mu gabatar a cikin gidajenmu kamun mu nemi yardan wani. Haka suran ta zo da wasu mawdu'ai, wasu abubuwa da take so ta tattauna a kansu. Abu na farko shine suran ta mana bayani cewa an yi hani ga mutumin da yake musulmi mai imani ya haramta ma kanshi wani abu wanda Allah madaukakin sarki bai haramta mishi ba, ba dan komai ba, saboda yana so ya nemi yardan wa'ansu, ko yardan familin shi, ko yardan matar shi, ko yardan abokin shi, ko yardan wani mutum na daban. To yana daga cikin abin da suran ta yi bayani a kan shi shine bai kamata musulmi mai imani ya haramta ma kanshi wani abu wanda Allah ya halatta masa ba, domin ya nemi yardan wani. Abu na biyu da suran take so ta yi mana bayanin cewa duk mutumin da ya rantsuwa akan wani abu kuma sai ya ga wani abu wanda ya fi alkhairi, to mutum ya yi kafara ta rantsuwa ya yi abin da shi ya yi zama alkhairi. Misali, da mutum zai rantse ya ce da shi da wani sun rabu, da shi da wani babu zumunci a tsakaninsu, bayan ya huce kuma sai ya ga cewa lallai yin zumuncin nan shi ne ya fi zama alkhairi. To abinda ake so ga mai imani ya yi kafara na rantsuwa sai ya dawo ya ci gaba da wannan mu'amala. Abu na uku da suran take so ta yi mana bayani shine cewa ana jan hankalin matan arme wa'anda suke a cikin gidaje kada su kwantata ma matansu, kada su kwantata ma mazansu. Ba a so mace, saboda ana aurenki, ki ta kwantata ma mijinki, saboda kwantata ma mijin zai kai ga cewa ya kosa da ke, haka kuma zai kai har ga zuwa arme ya rabu. To ana jan hankalin mata cewa kada ki matsa ma mai gidanki, ki dan bashi lokaci ya dan kisararawa, ki dan bashi lokaci ba komi ba za a zan ki tambaye shi, kuma ki san wani lokaci ne ya kamata ki tambayi wani abu, sannan wani lokaci ne kuma bai kamata ki tambayi wani abu a mijinki ba. haka yana daga cikin abinda suran ta yi bayani shine cewa kira ga masu imani da cewa su kare kawunan su daga wutar jahannama kuma sannan su kare ƴaƴan su daga shiga wutar jahannama. Ashe rayuwa bata takaita bane ba akan me za a ci, ina za a zamna, wani tufafi za a yi, wani ekol za a sa yaro. A'a, ana an yi kira a cikin wannan suran ga masu imani cewa kowa ya yi kokari ya kare zuriyar shi, ya kare familin shi, ya kare kanshi daga shiga wutar jahannama. Ashe objective na farko da ya kamata a matsayinmu na musulmi mu sa a gaba a cikin gidajenmu shine menene za mu yi mu kare mutuncin ƴaƴanmu da mutuncin kanmu daga shiga wuta a gobe ranar tashin alƙiyama. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu. Haka suran a ƙarshe sai suran ta rufe da bada misali guda biyu, misali na mata waɗanda suke masu imani ne, sun yi imani da Allah, sun yi imani da abin da Allah ya umarce su da shi. Waɗannan matan guda biyu ita ce matar Fir'aun da Mariya da Maryam da Imran. Wannan suran ta rufe bayani da bada misali ga mata da cewa su yi koyi da waɗannan matan guda biyu. Haka kuma a ƙarshen suran Allah maɗaukakin sarki ya rufe suran da mata waɗanda sun zama malalata, mata waɗanda ba na gari ba. Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da cewa kada matan masu imani su yi koyi da waɗannan matan guda biyu. Waɗannan matan su ne mata annabi Nuh da mata annabi Lut. Waɗannan masu imani Allah maɗaukakin sarki ya hana mata su yi koyi da waɗannan matan guda biyu. Haka wannan suran musamman ma aya na farko na wannan sura akwai sababin da yasa Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da ita. Sababi na farko shine hadisin Aisha, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta, hadisin da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar. Aisha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama wajen Zainab bintu Jahash, idan ya je yana dan ɗaukar lokaci a wurinta har ma ta bashi zuma ya sha. Aisha take cewa sai muka haɗa kai da ni da Hafsa cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo a cikin wajen ɗayanmu to mu ce maya lalle mu mun ji kana wani ƙamshi maran kyau, mun ji bakinka yana fidda wani wari koko ka ce wani ƙamshi maran kyau. Sai suke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akalta maghafira, ka ci wani abu da ake ce ma maghafir. Abinda ake ce ma maghafir wani kalan abinci ne, kaman ka ce biskit ko kaman ka ce suket ko kaman ka ce wani abu dai da ake sarrafawa. To Larabawa sukan hada shi su yi shi da ɗiyan itace da dama. To a cikin waɗannan ɗiyan itacen akwai kalan itaciyan da ake sanyawa wanda idan mutum ya ci abin zai ji cewa akwai daɗi, amma kuma yanayin launin bakinsa zai zanki fidda wata iska wadda wanda kake ma magana ba zai so ya shaki ƙamshin wannan iskan ba. Sai suke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka ci wannan abun da ake ce ma maghafir. Lokacin da ya shigo a wajen ɗayansu sai take gaya mushi cewa da ya ci wannan abun. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bal sharibtu aslan, manzo Allah yake cewa ni ban ci komai ba wanda warinsa bai da kyau, abinda na sha shine kawai na sha zuma a wajen Zainab diyar Jahash. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsi yake cewa walan a'uda lahu, manzo Allah yake cewa bazan koma cin wannan abun ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da aya ta farko a cikin wannan surai, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Dalili na biyu wanda yasa Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wannan suran ko aya na farko a cikin wannan suran shine hadisin Anas da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wata baiwa wanda wannan baiwan yana mu'amala da ita, mana yana mu'amalan arme da wannan baiwan. Kamar yadda muka sani addinin musulunci ya bar ma Larabawa daman cewa za su yi amfani da baiwowinsu da wannan ɗinsu. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake mu'amala da wannan baiwan tasa sai Hafsa da Aisha suka nuna tsananin kishin su akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haramta ma kanshi wannan baiwar tasa sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji a kalkashin wannan hadisi guda biyu da muka karanta malaman tafsiri sun yi sabani a magana guda uku magana ta farko wanda suka tafi akan ta akwai al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani da al-Imam al-Qasimi da al-Imam al-Mazini a cikin littafin shi al-Muharrar fi asbab nuzul al-Qur'an suna ganin cewa abinda yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan sura shine hadisi na hadisin Anas hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa wannan baiwar tasa al-Imam Ibn Athiyya yake cewa al-qaulul awwal magana ta farko cewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa wannan baiwar tashi yake cewa annal aya nazalat bi sababi Mariya Ibn Athiyya yake cewa ayan ta sabka ne saboda Mariya asahhu wa awda yake cewa wannan shine abin da yafi hitowa hili wa alaihi tafaqqahan nas a wannan kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi magana ta biyu shine akwai masu ganin cewa abin da yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da ayan na farko shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kanshi shan zuma wanda ya sha a wajen Zainab diyar Jahsh wanda su malamai suna ganin cewa wannan dalilin shine yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da aya ta farko a cikin wannan sura wanda suka tafi akan wannan magana akwai al-Imam Ibn al-Arabi da al-Imam al-Qurtubi da al-Imam an-Nawawi da Ibn Kathir da Ibn Ashur amma magana wadda tafi inganci ita ce magana al-Imam al-Shawkani da al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Imam al-Shawkani yake cewa hadhani sababani linuzul al-aya hadisan da muka karanta hadisin zuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa haka hadisin Anas baiwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kanshi wannan al-Imam al-Shawkani yace sune sababi guda biyu da yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayan na farko a cikin wannan sura al-Imam al-Shawkani yake cewa wal jam'u mumkinun bi wuqu'il qasatayn yake cewa kissan guda biyu sun faru ne manzo Allah ya haramta ma kanshi abubuwa guda biyu shi yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan sura koko mu ce ya sabkar da aya ta farko a cikin wannan sura sai Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak dan me kake haramta ma kanka abunda Allah madaukakin sarki ya halalta maka shi tabtaghi mardata azwajika kana neman yardan wasu daga cikin matanka wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki yace shi mai gafara ne kuma mai rahama ne qad faradallahu lakum tahillata aymanikum haqiqa Allah ya farlanta muku kafaran rantsarantsanku wallahu maulakum Allah shine majibincinku wa huwa al-alimul hakim Allah shine masani kuma shine mai hikima wa id asarra an-nabiy katina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yassiranta ila ba'd azwajihi zuwa wata daga cikin matan shi hadithan wani zance falamma nabba'at bihi lokacin da tabbada wannan labarin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mata wa azharahu Allah alaihi sai Allah ya bayyana mishi wannan maganar cewa sirrin da ya gaito wannan matar tashi ta gaya ma kuma wata ɗaya daga cikin matan shi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya labarta mata wani shashi daga cikin wannan abun wanda ta fadi wa arada an ba'd manzo Allah ya kauda kai daga cikin wani labarin falamma nabba'aha bihi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin abun da ta rige ta yi na bada labarin shi wanda ya sirranta a gare ta. Qalat man anba'aka hadha, sai ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wane ne wanda ya baka wannan labarin? Qala nabba'ani al-alimul khabir, anda Allah yake cewa ai wanda ya bani wannan labarin shine masani, al-khabir, wanda yana da matukar wayewa, yana da matukar ilimi, wanda babu wani abu wanda yake boye masa. Allah yake cewa in tatuba ila Allah, Allah yace ku din nan guda biyu idan kuka tuba zuwa ga Allah, faqad sagat qulubukuma, to haqiqa zukatanku sun rage sun karkata, wa in tadahara alai, idan kuma kuka hade masa kai, fa inna Allah huwa maulahu, to Allah madaukakin sarki shine mashibincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa jibrilu, haka ma da malaika jibrilu, wa salihul mu'minina, haka kuma da nagarin masu imani, wal malaikatu ba'da zalika zahir, haka kuma mala'iku bayan haka masu taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Asa rabbuhu, Allah yake cewa tabbas ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in talaqakunna, idan ya sake ku, an yubdilahu azwajan, ya canza masa da wasu matan, khairan minkunna, wanda sun fi ku zama mutanen kirki, wanda sun fi ku alkhairi, muslimatin, wanda su masu miƙa wuya ne ga Allah, mu'minatin, masu imani ne, qanitatin, masu bauta ne, ta'ibatin, masu tuba ne, abidatin, haka masu bauta ma Allah ne, sa'ihatin, haka kuma masu yin azumi ne, thayyibatin wa abkara, da ƴan mata da waɗanda kuma su jawaru ne. A cikin waɗannan ayoyi da muka karanta, Allah madaukakin sarki ya bude ayan da yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jawabin cewa bai kamata ya hala ya haramta ma kanshi ba wani abun da Allah madaukakin sarki ya halatta masa shi ba dan komai ba, saboda kawai ya nemi yardan matan shi. Amma sai Allah ya ce to shi mai gafara ne, ya rige ya yafe ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka kuma rahimun ne, mai tausayi ne. Sai Allah yake cewa amma yanzu tunda haka ta rige ta faru, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa, to ga bayani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umman shi dukkan su za su shiga kalkashin wannan bayani. Wannan bayanin shine cewa a lokacin da muka yi rantsuwa, ko a lokacin da manzo Allah ko wani daga cikin al'umman shi suka rantsi akan wani abu wanda Allah ya halatta musu, to abinda za su shine su yi kafara, kafara irin tarantsuwa. Allah kuma ya kwantar ma masu imani da hankalin cewa lalle shine mashibincin su, kuma shine zai taimaka musu, shine zai ba su agaji, kuma Allah ya bayyana cewa shi mai ilimi ne, kuma mai hikima ne. Sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labari lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wani sirri ga daya daga cikin matan shi, amma duk da haka ta kasa jurewa, ta gaya ma ƴan uwarta, bi ma'ana ta gaya ma kishiyarta. To sai Allah madaukakin sarki yabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa abinda ya fada ma wance na sirri, to ta fada ma daya daga cikin matan shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kwankwasa mata daya koko wasu daga cikin labaran, dan ta san cewa ya san da abun da ta yi na gayin sirrin shi da ta yi. Ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labari, sai take cewa to kai kuma wa ya gaya maka wannan? Sai manzo Allah ya tabbatar mata da cewa Allah, wanda ya fi kowa sani, wanda ya fi kowa ilimi, shi ne ya gaya masa wannan labarin. Sai Allah ya ci gaba da jan hankalin mata, da jan hankalin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da cewa in suka tuba wajen Allah madaukakin sarki, to haƙiƙa zukatansu sun karkata, zukatansu sun karkata, kishin su ya sa sun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa shan zuma, haka kishin su ya sa sun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kanshi baiwarsa wadda Allah bai haramta masa shi ba. To ma shine Allah yake cewa zukatansu sun rige sun karkata. Sai Allah yake cewa amma idan kuma suka ci gaba da haɗe ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai, to su sani cewa Allah shine zai taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka malaika jibril shi ma zai taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nagarin masu imani irin su abubakar su umar su usman su ali su ma za su taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai tsaya a nan ba yake cewa in sun ci gaba da haɗe ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai to malaiku ma gaba ɗayan su za su zo domin su taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ci gaba da jan hankalin matan manzo Allah yake cewa tabbas idan dai har su gaba suka ci gaba da kwantata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da haɗe masa kai suka ci gaba da nuna tsananin kishin su to Allah ya ce tabbas ka Allah zai canza maya wa'annan matan da wa'ansu mata wa'anda sun fi su alkhairi kuma wa'anda su masu imani ne kuma musulmai ne qanitatin wa'anda masu tuba ne zuwa ga Allah madaukakin sarki masu da'a ne Allah yake cewa abidatin masu bauta ne kuma sa'ihatin masu azumi ne sayyibatin wa abkara Allah madaukakin sarki zai hada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴan mata da jawaru ya arme su idan dai har matan shi sun ci gaba da hade masa kai sun ci gaba da nuna tsananin kishin su Allah madaukakin sarki a farkon wannan sura yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idan muka lura anan Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa annabi to haka Allah madaukakin sarki yake yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya ga dama amma kiran kuma yana da wata ma'ana Allah yana kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanayin da yake ciki idan misali manzo Allah yayi hushi ko ya turnike huskar shi ko wani abu barbacin rai ya same shi to Allah yakan kiran shi da wannan sifan da wannan halin da yake ciki kamar yadda Allah yake cewa abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka kamar kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal mudaththir da ya ayyuhal muzammil to wannan kaga wani hali ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki shi yasa Allah madaukakin sarki ya kire shi da wannan halin da yake ciki haka Allah madaukakin sarki yakan kiran annabi ya ce mishi ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo wanda aka aiko amma a dukkan alqur'ani idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhar rasul to Allah yana so ne ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya isar da sako kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik anan Allah ya kira shi da ya ayyuhar rasulu domin ya sanya shi yayi wani aiki kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr anan ma Allah ya kira shi da ya ayyuhar rasulu domin a sanya shi wani aiki amma a duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu to wani sako ne wanda ake so a bashi sakon ya fara ta kan shi tukwana ga sauran al'umman shi kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital kamar inda yazo a wannan suran da yake cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak a duk lokacin da kaga Allah ya kira annabi da ya ayyuhan nabiyyu to yana so ya bashi wani hukunci ne wanda hukuncin zai fara da manzon Allah tukwana sauran gama garin al'umman musulmi Allah yake cewa lima tuharrimu ma ahallallahu lak dan menene yasa zaka haramta makan ka shan zuma dan menene yasa ya kai manzo Allah zaka haramta makan ka kusantar baiwarka bayan cewa Allah bai haramta maka wannan ba sai Allah yake cewa tabtaghi mardata azwaji anan da Allah yake cewa tabtaghi mardata azwaji kaman uziri ne Allah yake neman ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana so a nuna maka cewa manzo Allah yayi haka ne ba da san ran shi ba yayi haka ne ba dan ya saba ma Allah ba yayi haka ne saboda yarda ya nemi yardan matan shi a kalkashin wannan kuma darasi ne Allah yake bari ga dukkanin wani mai arme ya kamata kowanne magidanci ya san menene za yayi wanda bai saba ma shari'a ba bai saba ma addini ba domin ya samu ya nemi yardan matarsa duk mutumin da kaga yana kokarin yana bajinta yana kokarin ya jiya ma matan shi dadi yana kokarin ya faranta musu to wannan ba sakarai bane ba bawa bane ba a'a wannan ladabi ne Allah madaukakin sarki yake koya mana tabtaghi mardata azwajik dan menene yasa manzo Allah zai haramta ma kanshi domin wani abun da Allah ya halatta masa domin ya nemi yardan matan shi sai Allah yake cewa wallahu ghafurur rahim Allah yake cewa duk da manzo Allah ya riga yayi kuskure ya riga yayi laifi ya haramta ma kansa abun da Allah ya halatta masa sai Allah ya ce ghafurun Allah ya yafe masa dukkanin abun da yayi ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara Allah ya rige ya gafarta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin laifin da yayi a yanzu da wanda zai a nan gaba lokacin da yake raye sai Allah ya ce rahimun Allah mai rahama ne me yasa Allah madaukakin sarki ya ce rahimun anan anan manzo Allah ya rige yayi laifi amma Allah ya rige ya yafe masa to anan kuma rahamar Allah sai tassa Allah bai bar maganar tattai haka ba sai aka kawo wani hukunci wanda dukkanin mai imani idan ya samu kanshi a cikin wannan halin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi a cikin na haramta ma kanshi abinda Allah ya halatta mishi to rahamar Allah sai tassa Allah ya sabkar da hukunci yadda zamu yi idan mun rantsi akan abinda Allah bai haramta mana shi ba sai Allah yake cewa qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah yake cewa Allah ya rige ya farlanta muku kafara na rantsarantsanku kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin suratul maida la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم دمتم أن ديران سوا أكن أبند باغس كيابني كويران سوا أكن أبند ألا يا حل التام سيحرم تام كانسا تينزو مينين هكونت شأنا ألا يكتوا شين متن ya ciyar da miskini goma idan babu halin ciyar su to mutum ya tufatar da miskini goma idan mutum bai iya yin wannan to ya entar da bawa idan mutum ya kasa yin wannan sai ya yi azumi na kwana uku malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya ba da zabi ne mutum sai ya duba ya ga me yafi masa sauki shin yayi wannan ya ciyar da miskini goma koko ka nemo miskini goma kowanne ka je ka sa a mishi sabon dinki koko ka yi azumi guda uku koko ka yantar da baiwa ashe mu musulmi rantsarantsa da muke akan banza rantsarantsa da muke akan abinda bai taka kara ya karya ba wallahi ba zai je a banza ba dole idan ka rantsi akan wani abu wanda ba haka yake ba kana so kuma ka warware to ba haka kawai ake warwarewa ba ba za ka zo ka ce ba wallahi da ni da wani babu zumunci a tsakanin kuma gobe a ganka kana zumunci da shi a dole sai kai kafara ko ka ciyar da miskini goma ko ka tufatar da su ko ka yanta baiwa ko kai azumi na kwana uku anan da Allah madaukakin sarki yake cewa qad faradallahu lakum tahillata aymanukum anan tafsiri ne Allah yake fassara mana da yace rahimun shi mai rahama ne mai tausayi ne da wannan ayar da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu lak har zuwa fadar Allah madaukakin sarki qad faradallahu lakum tahillata aymanukum ibnu juzai a cikin littafin cin tafsiri yace malamai sun yi sabani misali mutumin da zai haramta ma kanshi wani abun da Allah ya halatta masa shi misali da mutum ne zai rantse ya ce shi wallahi ba zai ƙara cin tuwon masara ba to menene hukuncin shi anan ibnu juzai yake cewa malamai sun kashkashi biyu al-hanabila da hanafiya suna ganin cewa wannan mutumin dole sai yayi kafara misali mutum zai zo ya ce shi a yau ba zai ƙara cin tuwon masara ba ya rantse da wannan to malaman al-hanabila da hanafiya suka ce wannan mutumin dole zai yi kafara ya ci tuwon ko bai ci ba dole sai yayi kafara saboda ya haramta ma kanshi wannan abu wanda Allah madaukakin sarki ya halatta masa shi amma al-malikiyya da ash-shafi'iyya su suna ganin cewa idan mutum ya rantse cewa shi ba zai ƙara cin tuwo na masara ba to idan ya iya jurewa har ƙarshen rayuwar shi ba zai ci tuwon masara ba to wannan ba zai yi kafarar rantsuwa ba ba zai ciyar da miskini goma ba ko ya tufatar da su ko ko ya yanta baiwa ko ya azumin kwana uku amma a duk lokacin da ya ji yana sha'awan kuma ya dawo ya ci tuwon nan wanda ya rantsi akan shi ba zai ci ba to dole sai yayi wannan kafaran kala hudu ya zabi ɗaya daga cikin su yayi kamar yadda muka ambata amma al-hanafiya da al-hanabila abinda yasa suka tafi cewa dole mutun sai yayi kafara ya ci abin ko bai ci ba misali da yanzu mutun ne zai rantsi ya ce shi ba zai ƙara cin tuwon masara ba amma a zuciyar shi yana kudurta cewa kawai tuwon masara haramun ne ayi aye da shi ya ce kawai shi a wurin shi haramun ne to idan mutun yayi wannan kudurin to dole sai yayi kafara saboda babu wani mutun da yake haramtawa ko ya halitta sai Allah madaukakin sarki a kalkashin wannan kuma malamai suka yi sabani misali da mutun zai ce mamma ta shi shi yanzu ya haramta ma kanshi matar shi mutun ya ce ni daga yau ya rantsi ya ce na haramta ma kaina wance matata imana ba zai ƙara kwanciyar arme da ita ba wannan malamai sun yi maganganu guda 15 ibn hajar a cikin littafin shi fatahul bari ya kawo annan maganganun haka ibn al-qayyim a cikin littafin shi ilamul muwaqqi'in shi ma ya kawo annan maganganun guda 15 amma abinda jumhurin malamai suka tafi akan shi to duk lokacin da mutun yace ya haramta ma kanshi matar shi ba zai ƙara kusantar ta ba wannan abinda malamai suka tafi akan shi kawai zihari ne shi ko mun san hukuncin zihari thumma ya'uduna limanuhu anhu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamasa shine mutun ya yantar da baiwa au it'amu yani faman lam yajir fa siyamu shahrayn idan mutun ya haramta ma kanshi matar shi to hukuncin zihari zai ko ya antar da baiwa ko ya yayi azumi na wata biyu ko ya ciyar da miskini 60 ko yayi azumi na shahrayn mutatabi'ain yayi azumi na wata biyu jere ko ya ciyar da miskini 60 ko yayi azumi na wata biyu a jere ko mutun ya antar da baiwa wannan shine da mutun za a kawo mishi amarya yau ya ce shi ya haramta ma kanshi ita to dole sai mutun yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku kamun ya koma ya ci gaba da mu'amala ta zaman arme da matar shi shi yasa kana ganin wannan abu ne ba mu ɗauke shi a komai ba mazaje sun maida matansu kamar wasa mutun da rana ya rantsi ya ce da shi da matar shi har abada ya rantsi da cewa ya haramta ma kanshi ita kuma da kwana ɗaya ko da kwana biyu kuma ka same su an samu juna biyu to wannan dole shi mijin sai yayi kafara sai yayi kafaratu zihar kamar yadda muka ambata sai Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu maulakum Allah yana kwantar ma masu imani da hankali cewa Allah shine zai jibinci lamarinsu Allah dan ya tabbatar maka da cewa shi mai rahama ne bayan Allah ya ga hukuncin da duk mutumin da ya shiga irin wannan matsala ga abun da zai yi domin ya warware wannan matsala kuma Allah ya ce bai tsaya a nan ba haka Allah maulakum Allah shine mashibincinku Allah yake cewa wa huwal alimul hakim Allah shine masani kuma shine mai hikima dan haka Allah ba zai umarce ka da abun da zai cutar da kai ba haka Allah madaukakin sarki shi ya san hukuncin da ya daidai da kai shi zai yanke ma mutane hukunci a dukkanin sha'anin rayuwar su ta addinin musulunci haka kuma hakimun Allah mai hikima ne a wurin caccanza al'amuransa zafi da yake zuwa sanyi da yake zuwa damuna da take zuwa wannan duka yana daga cikin hikima na Allah madaukakin sarki da yasa yake haka caccanza al'amurra na a samu na wadata ko kar a samu wannan duka yana daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki da Allah ya hana ma mata to akwai hikimar da yasa Allah ya haka da Allah ya hana maka ƴaƴa to akwai hikimar da tassa Allah ya hana ma haka da Allah ya hana ma gida ko ya hana ma wata buƙatar ka ta rayuwa to akwai wata hikima wadda da za a tsinkaya maka wannan hikimar kai da kanka zaka ce a bar shi ka gode sai Allah yake cewa wa id asarran nabi ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki yayi wata lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana ta sirri ga ɗaya daga cikin matan shi wanda ita ce Hafsa ibnu Abbasin yake cewa ya jima yana so ya tambayi Umar kada Allah ta kara tabbata a gare shi wai wa anna matani wa anda suka hade ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sannan wace mattace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata sirrin maganar shi cewa ya haramta ma kanshi shan zuma kuma ya haramta ma kanshi kusantar baiwar shi wanda Allah bai haramta masa ba anan da Allah yake cewa id asarran nabi akwai wani abu wanda aka cire wanda kaddara shi zakai sai maganar ta kasance wadhkur id asarran nabi ka tuna lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana ta sirri ga daya daga cikin matan shi wanda ita ce Hafsa lokacin da manzo Allah ya gaya mata cewa ya haramta ma kanshi Mariya ya haramta ma kanshi baiwar shi wanda Allah madaukakin sarki bai haramta masa ba saboda tsananin kishi na Hafsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa ya haramta ma kanshi wannan baiwar tashi to ita kuma da manzo Allah ya gaya mata falamma nabba'at bihi lokacin da manzo Allah ya bata labarin ita ma sai tattar du'a Aisha take gaya ma Aisha wa azharahu Allahu alaihi sai Allah ya bayyana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda ya gaya ma Hafsa to Hafsa kuma ta gaya ma Aisha anan da Allah yake cewa falamma nabba'at bihi wannan girmamawa ne daga Allah Allah yana girmama Hafsa yana girmama matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da Allah ya ga dama zai iya cewa falamma asa'at bil imba'i bihi lokacin da ta saba ta bada labari amma sai Allah madaukakin sarki ya cire wannan asa'at kin wannan kuma ladabi ne na rayuwa Allah yake koya mana duk yadda kake da mutum matarka ce danka ne baranka ne mai gidanka ne almajirin gidanka ne to ba kowace magana ba ya kamata idan ta fito a bakinka mai zahi ka gaya masa saboda yana karkashinka anan Hafsa sirrin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam taje ta gaya ma Aisha da Allah ya ga dama zai iya sabkar da kalamai da maganganu wanda suke masu zahi ne saboda an taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai haka ba saboda ya koya mana ladabi na rayuwa wa azharahu Allahu alaihi sai Allah ya bayyana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arrafa ba'dahu wa arada an ba shi kuma manzo Allah lokacin da ya zo ba Hafsa labarin abin da ta yi to bai gaya mata ba dukkanin abin da ta gai sai ya gaya mata wani shashe daga cikin labarin da ta bada dan ya tabbatar mata da cewa ya samu labarin abin da ta aikata sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai daga wasu maganganun wanda ya gaya mata amma ta gaya ma Aisha wannan ma ladabi ne Allah madaukakin sarki yake koya mana Allah yake nuna mana mu koya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matarka ba za ka ce ba sai ka kidanya mata dukkanin laifinta na shekara 10 na shekara 20 na shekara 5 duka sai ka tattarke ka gaya mata haka koda danka ne ba a so ba sai ka tattaro laifinsa yau yana da shekara 30 ko 40 sai ka tattaro dukkanin laifuffukan da yayi maka tun yana yaro har zuwa yanzu abinda ake so ga dukkan mutumin da yake da tarbiyya ga dukkan mutum da yake tarbiyya ga dukkanin mutum da Allah ya sa wasu jama'a a kalkashin shi ba mun da ake so mutum ya zanki kauda kai daga dukkanin wasu abubuwa ba komi ne ba sai an yi magana ba komi ne ba sai an yi hada ba komi bane sai kai ta wulakanci saboda kai kana da gida wani dan abu kankani bai taka kara ya karya ba idan ya shigo zai yi balo da roba idan ya shigo yayi balo da sahani idan dan shi ya tarbe shi ya make shi ko ya buge shi wannan ba a san shiga mutumin da yake tarbiyya falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hada lokacin da tabba manzo Allah ya bata labari sai take ce ma mandan Allah man anba'aka hada wane ne wanda ya baka wannan labarin sai manzo Allah yake ce mata nabba'ani al-alimul khabir wanda ya bani wannan labarin shine Allah madaukakin sarki masani wanda kuma yana da cikakken zurfin ido akan abubuwan da suke faruwa a doran ƙasa anan da Allah madaukakin sarki yake cewa falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir wannan nassi ne daga alqur'ani qarara yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba duk mutumin da yace maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu to wannan ayar ta ƙaryata shi Allah yake cewa qala nabani al-alimul khabir dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki shine ya bani labari sai Allah ya ci gaba da jan hankalin Hafsa da Aisha cewa in ta tuba ila Allah idan kuka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki fa qarsaqat qulubukuma anan kamar mai tambaya yayi tambaya dan me yasa Aisha da Hafsa za su tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki a fa qad saghat qulubukuma saboda zukatanku sun rige sun karkata tsananin kishinku ya sa hakkunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa shan zuma ya haramta ma kansa bai wasa wanda Allah bai haramta masa ba to wannan laifin da kuka yi guda bi to shine sharadin da zai sa ku tuba sai Allah yake cewa in tazahara alai Allah yake cewa fa qad saghat qulubukuma haqiqa zukatanku sun rige sun karkata anan da Allah ya ce in ta tuba da mutum bi ake magana sai kuma Allah yake cewa qulubukuma bai ce ba qalbakuma anan abin da ya kamata yazo shine in ta tuba ila Allah fa qad saghat qalbakuma wannan shine abin da ya kamata saboda da mutum bi ake magana amma a yare na larabci mutum biyu suna iya zamantowa matsayin mutane da yawa kamar yanda yanzu ko a Hausance idan zaka yi ma babanka magana zaka ce ku idan zaka yi ma mai gidanka magana zaka ce ku duk da ganin cewa shi kadai ne amma kana girmama shi kana ba kamar kana magana da mutane da yawa to a yare na larabci mutum biyu za a iya yi musu magana tamkar ana yi ma mutum da yawa magana sai Allah yake cewa in tazahara alai idan kuka hade mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya ce to fa inna Allah huwa maula Allah shine zai shibinci lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa jibril haka da jibril wa salihul mu'minin haka kuma da manyan nagari masu imani irin su Abubakar su Umar da sauransu Allah yake cewa wal mala'ikatu ba'da zalika zahir wannan Allah yana jan hankalin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kuka ci gaba da hade mushi kai kuka ci gaba da nuna masa tsananin kishinku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai wanda bai da kowa ne ba a yana da Allah yana da nagarin masu imani yana da mala'ika jibrilu kuma yana da sauran mala'iku wanda su zahir masu taimaka mushi ne sai Allah yake cewa asarabbuhu in talaqakun Allah ya ci gaba da jan hankalin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tabbas ubangijin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka ci gaba da uzura mushi kuka ci gaba da hade masa kai to Allah zai iya canza masa da wasu matan wanda sun fi ku alkhairi Allah yake cewa muslimatin wanda su suna masu miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki masu miƙa wuya ga biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu'minatin wanda kuma masu imani ne qanitatin wa'anda masu tuba ne masu ladabi ne a lokacin da suka yi laifi ta'ibatin kuma masu tuba ne ga Allah madaukakin sarki abidatin haka kuma masu bautar Allah ne sa'ihatin tayyibatin wa abkara anan sa'ihatin ibn al-qayyim yake cewa wannan kalmar malamai sun fassara ta kashi uku idan aka ce sa'ihatin ana nufi da shi mutumin da zai yi hijira domin kare addinin Allah koko mutumin da zai yi balaguro za a iya cewa sa'ihatin ana nufin da shi tafiya a wajen neman ilimi sa'ihatin kuma za a iya fassara shi da cewa masu yawan azumi ne amma abinda jumhurin malamai suka tafi akan shi dukkaninsu sun tafi da cewa sa'ihatin shine wa'anda masu azumi ne masu yawan yin azumi ne ga Allah madaukakin sarki fayyibatin wa abkara haka Allah madaukakin sarki zai hada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan mata da wa'anda kuma ba yan mata ne ba su jawaru ne idan dai har Hafsa da Aisha sun ci gaba da uzura ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta za mu fahimci wasu abubuwa guda biyar zuwa shida abu na farko shine bai zamanto ba ya zamantowa abu ne mai kyau ga mai imani ya haramta ma kanshi dukkanin wani abu da Allah madaukakin sarki ya halatta masa, sai dai yana neman yardan wani. Ya halatta ga mai imani ba ya haramta ma kanshi wani abu wanda Allah bai haramta masa ba, saboda kawai yana neman yardan wani, sai dai in mutumin zai bar wannan abun ne dan Allah. Misali, an zo ana rigima abu guda akan mutum biyu, kana da haƙƙi a ciki, kai sai ka haƙura saboda kai sulhu a tsakaninsu. To in dai ba wannan ba, babu inda Allah ya yarda ma wani yayi abinda ya haramta ma kansa, abinda ba haramun bane ba, domin ya nemi yardan ɗiyan shi, ko ya nemi yardan matan shi, ko ya nemi yardan mai gidan shi, ko ya nemi wani yardan wani mutum wanda ba Allah madaukakin sarki ba. Duk mutumin da ya umarce ka da ka haramta ma kanka abinda Allah bai haramta maka ba, to ka fito ka bayyana masa cewa Allah bai haramta maka ba, don haka babu dalilin da zai sa shi ya haramta maka wannan abu. Abu na biyu da za mu koya a cikin wannan ayoyi da muka karanta shine lokacin da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya kai wannan annabi dan me kake haramta ma kanka abinda Allah madaukakin sarki bai haramta maka ba. Wannan ayar tana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a karan kanshi bawan Allah ne, kuma Allah yana umartarsa da cewa ya bi umarnin Allah ya yi da'a, kada ya jibya ya ƙi bin umarnin Allah madaukakin sarki. To idan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana umartarsa, ana hana shi, kuma ana sa shi yayi kuma yayi, don haka babu wani mutum a doron duniya da zai ce maka wai shi yana iya halatta ma kansa wani abu ko ya haramta ma kansa wani abu. Haka kuma babu wani mutum a duniya da zai ce maka shi zai yi abin da ya ga dama a cikin addini, saboda yana ganin ma yanzu da shi da Allah sun zo daidai, sun zo kafar wando guda. Kuma akwai mutanen da suke wannan iddiya, akwai wanda suna ganin su dole sai sun gama da zina saboda su shehonne ne, suna ganin dole sai sun gama da cin riba, dole sai sun gama da liwadi, dole sai sun gama da saba ma Allah, saboda wai kar a je ranar tashin alkiyama Allah ya rasa da me zai sakanka musu. Sun kai fagen wani zai ce maka ya kai matakin da yana jin ƙara alƙalamin ƙudura, bimana yana ganin cewa shi yanzu ya kai matsayin da zai iya ce ma Allah yayi, Allah yayi, ya kai matsayin da zai iya ce ma Allah kada a yi kuma abin a fasa shi, ya kai matsayin da zai iya lamunce maka ya ce ka je ka yi duk abin da ka ga dama a rayuwa. Shi idan an tashi ranar tashin alkiyama zai yi maka tsaye a gaban Allah madaukakin sarki. To wannan yana nuna maka cewa babu wani mahalicci, babu wani mahaluki a doron ƙasa wanda yana iya fita daga cikin shari'an Allah. Duk wanda ya iddia in haka, to ya gaugata tuba ya dawo zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ko ya hane shi akan shi. Wannan ayoyi da muka karanta yana daga cikin abinda suke koya mana na uku, shine kowane magidanci dole sai ya lura kishin mata ba kowane kishi ake bayyana ba. Akwai kishin da idan ka bayyana musu za su iya sanya ka ka haramta ma kanka abinda Allah madaukakin sarki bai haramta ma ba. Wata idan ka bayyana makishin ta ba za ka yi zumunci da danginka ba. Wata idan ka bayyana makishin ta ba za ka karo arme ba. Wata idan ka bayyana makishin ta danka wanda uwar shi ba ta gidan ba za ta bari ya zamna a gidan ba. To shi yasa masu gidaje da magidanta dole sai mutum ya lura wani irin kishi ne za ka dube shi da ido na lura, ka kama ma mace domin ka sauƙaƙa mata ka nemi yardar ta ku yi rayuwa. Sannan wani kishi ne kuma idan ta zo da shi da ita da kishin nata duka za ka tattara su ka watsa su a baya. Yana daga cikin abin da wannan ayoyin suke karanta mana shine cewa duk mutumin da ya rantse akan wani abu sai kuma ya ga wani abu wanda ya fi wannan abin zama alkhairi. Misali, mutum ya rantse cewa shi ba zai ƙara zumunci ba da shi da wani, to sai daga baya kuma sai ya ga cewa abin da ya yi hukuncin ya yi tsanani, to wannan mutumin an so a gare shi ya yi kafara ta rantsuwa ya dawo ya ci gaba da wannan mu'amala. koda mutum ne zai haramta ma kansa wani abinci to a lokacin da yake so ya dawo idan dai yayi rantsuwa a lokacin da kake so ka dawo ka ci wannan abun da ka haramta ma kanka to dole sai kai kafara wadda take kafara ce ta rantsuwa kamar yadda muka bayyana sannan ayoyin suna nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da Allah Allah shi yake bashi kariya dan haka kai babu wata kariya da za ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariyar da kai mai imani za ka iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka bi abinda ya zo da shi ka ki idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane ka kariyar da za ka ba manzon Allah shine ka tabbatar ma manzon Allah duk wani hadisi da aka ce ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kariyan da mai imani yake iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na shidda ko na biyar wanda wannan surorin suke koya mana shine cewa kyakkyawan hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yabba Hafsa labari taje ta gaya ma Aisha inda wani ne ko inda kai ne ko ni ne zaka zo cikin gida ka tada wulakanci kwanaki ma an yi kaza kin mun kaza amma manzon Allah da yazo ba ta labari sai ya gaya mata kadan daga cikin laifinta sauran wa a'rada an ba'dan sai ya kauda kai to haka ake so ga mutum mai imani mu zanki kauda kai ga laihikan da ƴan uwan mu suke mana kananka magajinka mamarka kishiyan mamarka babanka dukka sai an yi hakuri ana kauda kai daga wasu manya-manyan laifuffuka domin rayuwar ta samu ta yi dadi hatta danka da zaka ce zaka zanki kidan ya masa laifuffukan da yan maka to wallahi wata ran zaka iya tsine masa hatta matarka da za a ce duk abun da ta yi sai ka zo ka ce kin mun kaza to wata ran za a same ku cewa kun rabu hatta aboki da ka cika naci ka cika jinini ka mun kaza to zaka rasa abokin da zaka zamna a rayuwa wannan hali ne manzon Allah yake koya mana cewa mu zanki kauda kai ga dan abun da bai taka karya ba domin alakan mu ta rayuwa ta yau da gobe ta ci gaba yana daga cikin abun da wannan surorin suke ko wannan ayoyin suke koya mana shine cewa manzon Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah idan matan shi suka ci gaba da kishi suka ci gaba da hade masa kai to Allah ya ce ma manzon Allah zai canza masa da wasu mata wanda sun fi wannan matan alkhairi a karkashin wannan malamai suka ce to tunda kaga Allah bai ce ma manzon Allah ya saki Hafsa ba Allah bai ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki Aisha ba Allah ya bar su suka rayu tare da shi to wannan yana nuna maka cewa sun fi kowace mace a doran ƙasa a doran duniya alkhairi kuma sun fi ta imani sun yi ta iya bautar Allah sun fi ta kusanci ga Allah madaukakin sarki saboda wasu akan wannan suna kokarin su zagi Aisha suna kokarin su ci mutunci ga Hafsa saboda wannan abin da ya faru saboda Allah madaukakin sarki yake cewa asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara wasu suna kokarin su yi suka ga matan manzon Allah suna cewa inda na kirkine su to da Allah madaukakin sarki bai sabkar da wannan ayar ba wannan ko shakka babu na kirki ne su kuma sun fi ma'aifiyarka zama mutanen kirki kuma sun fi dukkanin wata mace a doran ƙasa zama mutanen kirki wannan yana mai tabbatar mana da cewa tunda dai Allah bai mishi umarni da ya canza su ba to wannan yana tabbatar ma mai imani cewa su ne mata wa'anda suka fi kowace mace kirki a wannan suka fi mace kowace mace alkhairi a wannan doran ƙasan kuma a gare su ne ya kamata dukkanin wata mace ta yi koyi a gare su ne dukkanin wata mai imani ya kamata ta yi koyi da su a nan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.